الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 13 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Undatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata dan uwa ce cewa wai shin haka ne bai dace ba a shari'a a matsayin mutum na musulmi a ce yana da gida kamar na miliyan 50 makwabcinsa yana da gida bai wuce ba miliyan 5 ko 10 kuma bai dace ba a ce mutum yana da riga 10 makwabcinsa yana da riga 2 bai dace ba a ce shi iya abin da yake hannun jarinsa kamar miliyan 10 a ce makwabcinsa yana da miliyan 2 kuma bai dace ba a ce wai a gidan mutum an kwana 2 ana cin abinci ana koshi sabanin cewa wai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba yin kwana 2 ana koshi waɗannan maganganu gaba ɗaya ba su da asali a shari'a matukar kana da dukiya ka fitar da abin da yake haƙƙin Allah wanda ya wajabta maka na zakka sannan da haƙƙi na biyu na taimaka ma duk wanda ya cancanta a taimaka masa a matsayinka na musulmi ya halatta kana iya gida wanda yake na miliyar 1000 ka shiga illa kasancewar mumini ba a san shi ba wato da shine kasancewar abinda ake kira da arrafahiya kamar misali mutum ya shagala da wasu al'amura waɗanda suke na duniya kamar misali abubuwan da zai yalwatawa wadda take ta wuce ka'ida yanzu misali a matsayin mu na mumini idan Allah ya yalwata maka lalle yana daga cikin godiya ga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ni'ima da Allah ya maka ta dukiya ta bayyana a cikin fuskoki daban-daban wannan ni'ima a farko ya kamata ta bayyana a mazauninka ya zamanto kana da gida wanda yake na mawadata me yasa saboda mabukaci ya san in bukata ta koro shi ya san inda zai je a taimaka masa dan bai dace ba Allah ya maka dukiya ya zamanto kuma ka boye ka saje da sauran talakawa yanda ba za a iya bambantawa balantana mabukaci ya san ina ne ya kamata ya je a taimaka masa haka a jikin tufafinka ya kamata ya nuna haka abincinka ya kamata ya bambanta amma abinda ba a bukata mumini ya zamanto waɗannan abubuwa yayi su da nihin alfahari cewa shi mawadaci amma in ba dan alfahari ba in dan wato shine aikata abinda Allah ya halitta masa to wannan ba laifi bane ba kuma anan kasancewar bai shahe ka ba a ce makwabcinka yana da jari na miliyan 1 na miliyan 2 a ce kai kana da jari na miliyan 2 arziki abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa shi kuma ya fifita junanmu akan juna yanda Allah bai yi mu ba daya ya bambanta mu wani dogo wani gajere wani baki wani fari wani mai koshin lafiya wani marar lafiya wani mai sanyin hali wani mai kaushin hali to dan haka kasancewar wajen arziki ma Ubangiji subhanahu wataala ya bambanta bayansa kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wa rafa'ana ba'dhum fawqa ba'dhin darajati yattakhidhu ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'u don haka bangaren arziki da bangaren dukkan wasu abubuwa na rayuwa Ubangiji subhanahu wataala ya bambanta tsakankanin bayinsa wannan kuma hikima ce ta shi kuma dalili ne wanda yake nuna kadaitarsa don haka maganar a ce bai dace ba a ce kana gidan miliyan 50 makwabcinka yana gidan miliyan 2 ko kana da jari na miliyan 10 makwabcinka yana da miliyan 2 ko kuma a ce ayi kwana 2 ana ce ana koshi a gidanka cewa duka bai dace ba wannan duka maganganun ba su da asali a shari'a don haka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle an dau wani lokaci wanda ana cikin yadayi wanda yake na kunci kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so da yawa take cewa zamu kwashe wata biyu yakan zo ya wuce ba tare da an girka tukunya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da tukunya ta hau za a yi wata biyu ba dora tukunya ba aka tambaye Aisha to menene abincin ku take cewa al-aswada baƙaƙen nan biyu ma'ana da bino da baƙin ruwa shine muke ci wannan kasancewar wani zamani ne da aka wuce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma mafi yawan sahabbai wannan zamani sun wuce da shi zamani ne wanda yake na kunci kuma har ma wani sahabi yake cewa ba su fara koshi da abinci sai da aka bude kaibar da yaki to dan haka amma ba laifi bane ba a gidanka ayi sama da a shekara ba wato a shekara cewa ba a wannan kamar misali a shekara ana koshi a cikin gidanka wannan duka ba laifi bane ba wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wataala kuma wanda ya zama wajibi a gode masa amma babu dalilin da yace kar ayi kwana biyu a cikin gida ana koshi babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka wai wanda yake masa misali yake ce masa wani misali ne wanda yake fasid wai na cewa wai kamar yanda ya tsutsun mu suke haka cewa wata ta dira wata bambanci ne wanda yake dan kadan wai haka ake son jama'a ta musulmi su zamanto wannan ai ba yin ka bane ba wani dubarar ka bane dukiya kai ne kake tara ma kanka Ubangiji ta'ala ne yake sanya albarka a cikin shi sai a ba ku jari kai miliyan ɗaya shi a ba shi miliyan ɗaya kafin shekara ta dawo sai kaga wannan da aka ba shi miliyan ɗaya idan Allah ya sanya albarka sai kaga ta zama miliyan 10 wannan da aka ba shi miliyan ɗaya idan Allah bai sanya albarka sai kaga ta dawo jika ɗari wannan da ya samu miliyan 10 dubarar shi ce da wayen shi ba dubarar shi ba ce da wayen shi a bangaren soyayya so da kauna da taimaka ma juna ba a ma buƙatar mu samu bambanci kamar ya tsotsi abinda ake buƙata mu zamanto daidai wa daida mu zamanto tsuntsiya madaurin ki daya ya zamanto kowane musulmi yana kaunar dan uwan shi musulmi ya zamanto kowane musulmi ya dauki dan uwansa musulmi a matsayin cewa dan uwa ne na hakika abinda ya same shi na dadi ya same shi abinda ya same shi na wahala ya same shi kuma dole ya kawo masa agaji ya nuna cewa da shi duk ɗaya ne ba wani wanda yake wani amma a bangaren al'amura wanda yi ne na Ubangiji subhanahu wataala wannan ba maganar cewa musulmi sai ya daidaita kanshi da wani cewa karka tara dukiya da yawa dukiyarka ta zamanto dini da ta makwabcinka ko ya zamanto in ma ta dara shi ba da wani abu ba an gane ku don haka kana iya yin kaya in sun kai kumfule 1000 a matsayinka na mumini kana iya yi illa kasancewar mumini tsinkayen nesa aka san da shi maimakon duk wani abu wanda yake fudul saura dadi akan bukata to abinda ake bukata kai kokarin sarrafa wannan dukiya akan abinda zai amfane ka a makomarka lahira yanzu misali in kana da dukiyar za ka iya gina gida wanda yake na miliyan 50 ka shiga a matsayin ka na mawadaci to abinda ya kamata kai tunani ka gina kamar na miliyan 10 ko miliyan 20 wannan 30 in ka sarrafa ta akan hanyar da za ta zame maka guzuri a gobe kiyama. Domin daman ita rayuwa bakin abin da ka ci ka sha ne kai bukatunka kuma ka taimaka ma jama'a shine bakin iyarabanka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada, yake cewa a kullun dan adam na fada cewa dukiyata dukiyata. Manzon Allah ya ce shi ko bai san da cewa a cikin dukiyarsa abubuwa uku ne kacal wato rabansa. Farko shine yace ma anfaqa fa afna, abin da ya ciyar da kanshi ya ciyar da iyalin shi wannan abu ya kashin sa, wannan shine abu na farko. Abu na biyu sai yace ma labisa fa amada fa abla, abin da ya sanya na tufafi ya tsufar da su. Kenan anan akan abin da ya sanya sai ka kiyasta da gidan da ya gina ya shiga da tufafin da ya sa da motar da ya hau, wannan shine rabon shi kashi na biyu. Na uku sai yake cewa wa ma tasaddaqa fa amada, da abin da yayi sadaka da shi ya wuce ya gabatar ma kansa kenan a makomarsa lahira, waɗannan uku shine rabansa. Sai yace wa ma siwa zalika fa huwa zahibun wa tarifuhu linnas, duk abin da yayi walaici wannan uku to zai wuce ya tafi lahira kuma zai bar ma mutane wannan duk abin da ya tara na dukiya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, kam tarahu min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa namatin kanu fiha fakihin kadhalik wa awrasnaha qauman akhari. Dan haka kasancewar ba a hana mutum ya ci mai kyau, ba a hana shi bai sha mai kyau, ba a hana shi bai shiga gida mai kyau, ba a hana shi bai hawo mota mai kyau, iya abinda aka haramta masa shine nuna alfahari da jiji da kai akan waɗannan abubuwa. Na'am. To baka halarci ba darasi da ya gabata kenan nan da kwana da sati biyu. Alamomi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda ake gane cewa daren Lailatul Qadr ya wuce. Daga cikin alamomin akwai kasancewar wato daren zai zamanto ba sanyi ba zafi, sai ya zamanto dare ne wanda yake tsaka-tsakiya. An gane ko ba zafi ba sanyi. Sannan alama ta biyu, a daren da Lailatul Qadr ta wuce in aka wayi gari rana za ta hudo babu wanci, ma'ana ba ta watsa irin wannan haske, sai dai kaga kaskonta mutum zai iya daga wannan idan sai ya kalle ta a lokacin da take hudowa. Waɗannan alamomi ne waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wasu alamomi da ake faɗa na cewa da gidaje da itace da duwatsu kowanne yana kunkuntawa, da cewa kare da jaki, kare baya haushi jaki baya kuka da sauransu, waɗannan duka ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khurafat ne, tatsuniya ce kawai ta zo ta wuce. Na'am.
Wannan ya shiga cikin kafiya ko ariya da ko bai shiga sai
dai kuma ta kyau. Wani misali. Yawa da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, darasi da ya gabata wato mun gama baban da ke bayani game da wato da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da wato hukuncen itikaf. Kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi littafi na gaba. Qalal musannif rahimahullah ta'ala kitabul hajj, malam Allah ya ji kansa ki cewa wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukuncen hajji. Shi lafazin al-hajj a yare wanda yake na larabci kana da fuska biyu. Fuska ta farko sha'uni kin zakai masa wasali sama kace alhajju. Fuska ta biyu maimakon kai wasali sama akan ha'un sai ka dawo da shi kasa sai ka ce alhijju, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, a riwaya ta Warsh, a riwaya ta Hafs, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ma'anar lafazin hajji a yare na Larabci shine alqasdu ila mu'azza, nufatar abin girmamawa. Domin shi lafazin alhajju ma'anar shi shine alqasd, amma ba sa amfani da shi sai zuwa ga abin da ake ganin kimar shi, ake ganin darajar shi. Mumini kwa kwata kwata ba shi da wani abu wanda yake mai girma, wanda yake ganin kimarsa da martabarsa sama da Ubangijinsa mahaliccin kowa da komai. Don haka kenan mutumin da ya nufaci ɗakin Ubangiji subhanahu wa ta'ala Ka'aba, to ake kiran da wannan ziyara da ya yi ta musamman cewa alhajj, domin ya nufaci wannan ɗaki saboda girmamawa. A shar'ance idan aka ce alhajj, malamai suka ce shi ne qasdul baitil muharram wal masha'ir li a'malin makhsusa fi awqatin ma'luma. Qasdul baitil haram wal masha'ir, wato nufatar ɗakin Allah ma'abucin alhurma da wuraren da Allah ya zana mana domin bauta masa, kamar irin su Arafa, irin su Muzdalifa da sauransu. Shine sai malamai suka ce da a'malin makhsusa, saboda wasu ayyuka ke bantattu, domin ita hajji wasu ayyuka ne ke bantattu, wanda akwai dawafi, akwai safa da marwa, akwai tsayuwa ta Arafa, akwai kwana a Muzdalifa, akwai kwanukan Mina, fi awqatin ma'luma, a cikin wasu lokuta waɗanda suke sanannu. Domin ita hajji ba a kowane lokaci bane take kasancewa, tana kasancewa a wani zamani sananne wanda Allah ya kayyade mana da nasi na Al-Qur'ani. Ko kuma a takaice ka ce qasdu makkatal mukarrama wal masha'iral muqaddasa li ada'i nuski lillahi azza wa jalla, nufatar wato Makka wadda take mai alhurma da wuraren ibada waɗanda suke masu tsarki, dan bada wannan ibada saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda bayani ya gabata, malam ya fara wannan littafi da kitabus sala, domin kasancewar sallah bayan kalima ta la ilaha illallah ita ce mafi mahimmanci daga cikin rukunnan musulunci gaba daya. Bayan kalima ta la ilaha illallah ba abinda zai biyo baya face sallah. Don haka malam kuma sai ya biyanta da kitabus zakka, littafin da ke bayani game da hukuncen zakka. Menene nufin sa haka? Saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika yawaita bayani game da sallah, hada sallah da zakka a bude a cikin Al-Qur'ani. Zakka da sallah sai da Allah ya ambace su a wuri 82 a cikin Al-Qur'ani. Dan haka malam da ya gama kitabus sala sai ya biyo baya da kitabus zakka. Sannan malam sai ya ukunta wato da littafi wanda yake bayani game da hukuncen azumi. Me yasa? Domin azumi ibada ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana a dukkan shekara sai mun azumci wata guda. Kuma wanda ita wannan ibada azumi, ibada ce wanda mafi yawan jama'a na iya yinta. Domin in aka ce wannan gari na musulmi ne, yau an wayi gari cikin wata na Ramadan, to ɗaiɗai ku ne za ka samu waɗanda ba sa azumi, su ma wani uzuri ya gitta musu. Sannan malam sai ya jinkirta kitabul hajji sai ya zo da shi a wannan karo. Me yasa? Saboda ita hajji ba ta wajaba ga musulmi a iya rayuwarsa illa face wato so ɗaya tak a rayuwarsa, inda ya yi hajji so ɗaya to ya bada abin da Allah ya farlanta masa. Kaga sabanin azumi shi a kowace shekara ce. Kuma sannan hajji inda za ka kasa al'umma ta gari, yanzu misali in aka ce lokacin hajji ya yi, idan ka kasa garin nan kashi 100, waɗanda suka tafi hajji ba su wuce kashi 1 ba. Ba kowa yake da halin yin hajji ba. To wannan shine hikima yanda malam ya jero waɗannan littattafai farko yayi kitabus sala sannan kitabus zaka sannan kitabus siyam sannan kitabul hajj. Ita hajji hukuncinta farilla ne kamar yanda alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malaman al'umma shi ya tabbatar da cewa hajji farilla ce. Dalili daga cikin alqur'ani shine fadar Allah subhanahu wata'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila da fadar sa wa atimmul hajja wal umrata lillah. Waɗannan ayoyi biyu sune ayoyin da suke tabbatar da wajibcin haji daga cikin nassi wanda yake na alqur'ani daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na Abdullahi dan Umar wanda na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa buniyal islamu ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. A wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kilga haji cewa rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci biyar wanda musuluncin musulmi baya inganta dole sai ya gina shi akan su. Dalili na biyu wanda yake ƙara tabbatar da wajibcin haji shine hadisin dake cikin sahihu muslim hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin khutubarsa yace ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fa hujju فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثه فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. Manzon Allah yake cewa ya ku jama'a ku san da cewa Allah ya farlanta muku haji ku je ku yi haji. An gane ku kaga anan cewa ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja yace ya ku jama'a tabbas Allah ya farlanta muku haji sai yace fa hujju bugo da ƙari manzon Allah sai yace ku je ku yi haji. Kaga lafazin fa hujju ku je ku yi haji wannan umarni ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da yake fa'idantarwa wajibci. A lokacin nan wani sahabi ana kiran shi Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya miƙe sai ya ce ya rasulullahi a kullu amin a kowane shekara ne Allah ya farlanta mana mu je mu yi haji. Manzon Allah ya kyale shi bai tanka masa ba sai da ya maimaita wannan tambaya sau uku. A karo na uku manzon Allah sai ya ce law qultu na'am da na ce i yace la wajabat da haji ta zama wajibi akan mu'mine a dukkan shekara sai ka ci ruka kulluka je kai. Manzon Allah yace wala mastafatu yace in ku Allah ya wajabta muku haji a kowace shekara ba za ku iya ba. Don haka rahama ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da bayinsa so dai tak Allah ya shar'anta mana haji a tsawon shekara. Don haka hadisi na cikin sahihu muslim Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya shin haji a kowace shekara sai manzon Allah yace bal marratan wahida fama zada fa huwa tatawu. Manzon Allah yace so dai tak ne Allah ya wajabta ma bayinsa a tsawon rayuwa sai yace duk abin da ya karo akan haji guda wannan nafila ne kada neman kusaci ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala. To dan haka ita haji wato tana da fadla wadda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka wanda ɗaya daga cikin su haji sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na dacewa da aljanna a ranar kiyama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ke cewa al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Manzon Allah yace umra zuwa wata umra kafara ce ga abin da ke tsakankanin su abin da bawa ya aikata na zunubi. Misali Allah ya maka dace kai umra a wannan shekara zuwa wasu shekaru ka koma yin umra to wannan umra da ka koma yi tsakanin waccan umra da wannan umra da kai duk abin da ka aikata na zunubai Ubangiji subhanahu wata'ala zai kankare ma. Sai yace wal hajjul mabrur haji wadda take karfaffa wadda aka yi ta da kyakkyawar niyya kuma aka yi ta akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin wannan haji ba ta da sakamako a wajen Allah subhanahu wataala a gobe kiyama face aljanna. Kaga haji tana ɗaya daga cikin sabubba waɗanda suke na dacewa da gidan aljanna. Daman kai ka wanda mumini yake a rayuwarsa, fatan shi shine a wayi gari kiyama aljanna ta zamanto makomarsa. To haji tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ba sa taka burki da duk wanda ya bi wannan hanya face aljanna a ranar kiyama. Sannan kuma haji tana raba bawa da talauci, kuma tana kankare masa dukkan zunubansa, kamar yanda zigazigi yake kore dukkan wani datti wanda yake na bakin karfe, kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin na cikin Sunanin Tirmidhi da Sunanin Nasa'i da Sunan Ibn Majah, hadisi ne sahihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabi'u bainal hajji wal umra. Manzon Allah ya ce ku bibiyi tsakanin haji da umra, ma'ana in kun yi haji ku yi kokari ku yi umra. An gane ko? Ko kuma ka gabatar da umra sannan kuma ka yi haji, ko kuma in ka yi haji ka yi kokarin yin umra. Manzon Allah ya ce fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba, domin bibiyar tsakanin yin haji da umra, manzon Allah ya ce suna kure ma bawa talauci da zunubai. Kama yanfil kiru khabatha al-hadidi wadh-dhahabi wal-fidda, kamar yanda wato zigazigi yake kure ma bakin karfe da zinare da azurfa dukkan wani datti wanda yake tare da su. Kaga wannan hadisi shi ma yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadila ta haji. Don haka kuma haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa aiki ne wanda yake mai matukar mahimmanci a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an masa tambayar cewa wani aiki ne yafi kowane aiki a wajen Allah. Manzon Allah sai ya ce imanun billahi wa rasuli, imani da Allah da manzansa shine shagaba. Sai aka ce masa sannan sai mai, manzon Allah sai ya ce al-jihadu fi sabilillah, sannan yaki sadaukantar da rayuwa da dukiya domin daukaka addinin Allah. Sannan aka masa tambaya karo na uku, sannan sai mai, manzon Allah sai ya ce hajjul mabrur, haji wanda take karbabba kenan, ayi ta da kyakkyawar niyya kuma a ilmance akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Allah ya shar'anta mana wannan ibada saboda wasu hikimomi masu yawa, kaɗan daga cikin su zamu zana hikima uku. Hikima ta farko, Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana haji ba don komai ba, don mu samu amfani ta bangare biyu. Amfani wanda yake na zuciya, wanda sakamakon shi a lahira ake samu, sannan sakamako na biyu shine abin da ya shafi bangaren rayuwa ta duniya, sune al-manafi'ur ruhiyya wal madiyya. Bangaren abin da ya shafi rayuwa, duk wanda Allah ya azurta shi da haji, farko zai samu tsarkin zuciya, zai samu tsarkin zuciya. Idan yana wasu ayyuka waɗanda ba su dace ba, idan Allah ya azurta shi da wannan ibada, zaka ga Allah ya masa dace game da nisantar dukkan waɗannan ayyuka. Imanin shi zai ƙara hauhawa banda ayyuka na gari, ba shi da abin da zai sa gaba. Sannan tare da cewa kuma babban amfanin da ya samu a cikin wannan haji, duk abin da ya aikata na zunubai Ubangiji subhanahu wataala ya wanke shi. Kamar yanda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladatuhu ummu, duk wanda yayi haji bai yi wasu miyagun maganganu a cikin hajjinsa, irin su zage-zage da sauransu, da yi da mutane da sauransu. Sannan sai yake cewa walam yafsuk, bai yi rashin da'a ga Ubangijinsa ba. Manzon Allah ya ce raja'a, zai gama haji ka yomi waladatuhu ummu, ya koma kamar ranar da mahaifiyarshi ta haife shi, shi da yaron da aka haifa a yau duk ɗaya suke a wajen rashin zunubi, Allah ya wanke shi. Kaga wannan amfani ne wanda a haji ake samun shi, Allah ya wanke bawa game da dukkan wani datti na zunubi. Sannan amfani na bangaren madi, abinda yake amfani na rayuwar duniya, duk mutumin da Allah ya masa dace da zuwa haji, kaga zai iya sayen kaya daga nan ka kai ka kasa, domin jama'a sun zo daga sasannin duniya, so da yawa mutum zai yana da shahawar ya sayi abin da a kasar su babu shi. kuma idan an gama kai ma zaka iya saro kaya ka kawo shi kasar ku ka saida. Kaga wannan mutun ya samu amfani ta fuska biyu, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke fada, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu wani laifi akan ku da zaku nemi fadala ta Ubangijin ku a cikin haji, ma'ana shine saye da sayarwa. Kuma can cikin suratul haji Ubangiji ta'ala ke cewa li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wannan kenan hikima ta farko, kenan Allah ya shar'anta mana haji don mu samu amfani biyu, amfani wanda yake na bangaren zuciya da amfani wanda yake na rayuwar duniya. Hikima ta biyu, Allah ya shar'anta mana haji ba don komai ba, don hada kan jama'a ta musulmi, mu zaman to tsintsiya madaurin ki daya. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana haji, Allah ya shar'anta wannan ibada da nihin don ya hada musulmin duniya a fili guda da tufafi wanda yake kala guda, sannan kuma suna bauta ma Ubangiji daya daya, kuma kowa abin da yake fada a bakinsa kalima ce daya daya, yanda dan uwanka yake fada haka kake fada. Kenan da sarki da talaka da mai kudi da wanda yake talaka za su hadu a fili guda, da musulmin da yake rayuwa a bangon duniya na yamma da wanda yake rayuwa a bangon duniya na gabas, gaba ɗayan jama'an nan ta musulmi za su hade a fili guda, shine filin Arafa. Sannan kasancewar kuma kowa tufafi kala ɗaya ne, indai kai namiji ne kenan wannan zane da zaka daura fari da mayafi, fari da zaka yafa, yanda sarkin garin ku zai sa kai ma haka zaka sa, yanda mai kudin garin ku zai sa kai ma haka zaka sa, da kai da shi duka ɗaya ne, babu bambanci. Sannan kalimar da kake maimaitawa ta labbaik Allahumma labbaik shi ma ita yake maimaitawa. Ubangijin da ka zo ta kanas domin ka kusance shi da wannan ibada, sarkin garin ku shi ma shi ya zo yake kusanta da shi da ibada. To wannan Allah ya shar'anta mana haji ba dan komai ba, dan ya nuna mana cewa matsayinmu na musulmi tsintsiya ce madaurin ki daya. A wannan lokaci kaga musulmin duniya idan suka hade, junan mu zai sani juna, ya zamanto kuma kowa ya kawo ma dan uwansa agaji. Kaga so da yawa musulmin da yake rayuwa a nan Niger bai san ba da wani musulmi dan uwan shi wanda yake rayuwa a Nigeria ko a Togo ko a Ghana ko a kasashe waɗanda suke na duniya. Kenan a can za ku hade ku yi sanayyar juna, ku taimaka ma juna, kai musulmi ne shi musulmi ne, baka da wani dan uwa face shi. Hikima ta uku daga cikin hikimomin da Allah ya shar'anta mana haji, haji ibada ce wadda take tunatar da bawa game da makomar sa lahira, domin kasancewar lokacin da ka zo daukan harami kai wanka, kai da kanka ne za ka yi wanka, kana gama wannan wanka za ka shafe jikinka da turare, wannan kaya dinka ku ka cire su ka fitar da su, za ka daura farin zane, sannan kuma ka daura ka yafa farin zane. Wannan mi zai iya tunatar da kai? Zai iya tunatar da kai ranar mutuwa. Yau dai kai kama kanka wanka, ka shafa ma kanka turare, kenan ka tabbata cewa akwai ranar da wannan wanka maka za a yi, kuma turaren shafa maka za a yi. Wannan kaya dinka ku yau kai ka cire su daga jikinka, to akwai ranar da tube ka ne za a yi. Wannan farin tufafi da ka daura zane ka yafa wani, to akwai ranar da shine za a sanya maka likafaninka ne. Sannan kasancewar zaka je ka tsaya a Arafa, idan ka je ka tsaya a Arafa, tsayuwa ta Arafa za ta tunatar da kai wani babban taro wanda yake nan gaban ka, shine taro na alkiyama. Domin duk duniya ba a taba yin taron da ya taba hada jama'a irin taro wanda yake na haji tsayuwa Arafa. Babu taron da aka taba yi a duran kasa taron da ya hada mutum miliyan 2 sai taron haji. Wannan waɗanda suke cikin takarda ne girgam na gwamnati a lissafi, kusan mutum miliyan 2 da rabi suke fita haji, yan bayan fage ko wannan ba san adadin su ba. Saboda abinda zai nuna mana haka, wannan shine iya lissafin adadin da gwamnati take badawa, mutum miliyan 2 zuwa miliyan 2 da rabi. Ita kasar Saudiya a tun tsofan lissafi da aka yi tana kunshe da mutum miliyan 24, yan kasa mutum miliyan 18, baki mutum miliyan 6. To Makka mutum miliyan nawa ke akwai a cikinta? Dan Makka an yi sa hana shi yin haji? Ba isa ba, saboda a garin su ne. su kuma duk waɗanda suke sauran jahohi na ƙasar Saudiya ba a ba ɗan ƙasa izinin yin haji in ya taba yi sai ya shekara 5 ba dan komai ba kuwa saboda yalwata ma baki in aka ce kowa za a ba shi izinin ya zo yayi to ina baki za su sa kansu sannan in za a baka izinin yin haji akwai wata takarda tasrih da ake baka mai baka izinin ka je kai haji ita ma sai ka kashe kudade masu yawa don haka in aka ce yau watan Zulhijja ya kama tun 3 da shi zuwa 4 da shi to an rufe hanya sai dai mutun yayi zagaye ya biyo ta wata hanya ta wasu kabri sannan ya shigo birnin Makka amma in dai zaka shiga birnin Makka in dai da ihrami ne dole sai ka nuna wannan takarda in ba ka da ita dole za a maida ka baya ko kuma ka kunce wannan ihrami to kaga a takaice abinda muke so mu gane waɗanda suke ƴan bayan fage a ƴan ƙasar Saudiya a kadan ma a samu mutum miliyan 2 a cikin miliyan 18 ko kuma mutum miliyan 24 har bakin da suke zauna a kadan a samu miliyan 2 ko a samu miliyan 1 to dan haka wannan taro wanda yake na Arafa da taro wanda yake na Muzdalifa da taro wanda yake na Mina wannan hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala domin wannan taro ya tunatar da mu taron da ke nan gaban mu shine taro wanda yake na Alkiyama Al-Hadithu Tsalisa Ashara Ba'dal Mi'atayn Ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama waqata li ahli al-madinati dhul-hulayfa wa li ahli ash-shami al-juhufa wa li ahli najd qarn al-manazil wa li ahli al-yaman yalamlam wa qala كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو الأمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة واتو عبد الله بن عباس الله يكرمه سيدا كيف أتشوا duk da cewa ba mu karanta babun babul mawaqit kenan shine babi na farko wato babi ne wannan wanda ke bayani game da al mawaqit wato sune lokacin haji lafazin mawaqit jam'i ne na miqat idan aka ce miqat wato shine zamani wanda yake abun kayyadewa kamar yanda Allah ya faɗa ma iblis an gane ko kamar yanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da yake fada a can cikin suratul Waqi'a ila miqati yawmin ma'lum ila miqati yawmin ma'lum miqat shine wato lokaci kenan kayyadadde to abinda ake nihi da al-mawaqit anan sune lokacin na haji lokacin haji ko ya kasu kashi biyu akwai al-mawaqitul zamaniya akwai al-mawaqitul makaniya akwai lokacin waɗanda suke kayyadaddu wanda Allah ya kayyade mana baya halatta mutun ya dau harama da haji face a cikin wannan lokaci wanda wannan al-miqatuz zamani shine watan Shawwal da Zulqa'ada da kwanuka 10 na farkon Zulhijja kenan waɗannan kwanuka 70 wato sune kwanukan haji kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake faɗa al-hajju ashhurun ma'lumat haji Ubangiji Ta'ala yace watanni ne sanannu don haka yau in aka ce watan Shawwal ya kama shine watan sallar azumi tun a ran nan kana iya daukan ihrami ka dau niyyar haji idan kana nihin yin tamattu'i kenan daga ka gama umra sai ka aje sannan kuma ran 8 ga wata ka sake daukan haraji idan kirani zaka yi ko ifradi yau in aka ce watan Shawwal ya kama mutun yakan iya daukan harami idan yaje yayi tawaful qudum idan yana da bukatar gabatar da safa da marwa sai ya gabatar da su idan ya gama safa da marwa zai ci gaba da zama a cikin wannan harami ba zai kunce ba sai a ran 10 ga wata lokacin da yazo yayi jifa na farko kaga ya zauna da harami kusan kwana 70 to dan haka wannan sune kenan al-mawaqitul zamaniya Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja kwanuka kenan 10 na farkon Zulhijja kenan kuma a nan wannan hadisi da malai ya kawo su ne za mu ga kashi na biyu al-mawaqitul makaniya al-mawaqitul makaniya su ne wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance ga dukkan mutumin da ke nihin zuwa Makka da nihin haji ko umra, to baya halatta ya ketare ɗaya daga cikin waɗannan wurare ba tare da ya dau harami ba. To shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qatali ahli al-madinati zal hudayfa, manzon Allah ya iyakance ma mutanen Madina zul hudayfa, shine mahallin da baya halatta su ketara ba tare da sun dau harami ba. Shi zul hudayfa wato wuri ne wanda yake sananne tsakanin Makka da Madina, illa kasancewar yafi kusa wato da birnin Madina, domin daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa zul hudayfa tafiya ce ta kilometer 13, wanda daga Madina ku zuwa Makka kilo 450 ne. Idan ka dauka kenan daga zul hudayfa, daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa zul hudayfa kilo 13 ne. To dan haka wannan wuri shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade duk wanda yake dan Madina, idan yana nihin zuwa Makka domin yin haji ko umra, to baya halatta ya ketare zul hudayfa ba tare da ya dau harami ba. Wanda haka sunan wurin yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a yau sun canza masa suna tun anan zamani da ya gabata, abinda suke kiran shi Abiyaru Ali ko kuma Abaru Ali, ma'ana rijiyoyin Aliyu dan Abi Talib. Amma a shar'ance abinda ake kiran wurin shine zul hudayfa. Wannan miƙati shine yafi kowane miƙati nisa daga cikin dukkan waɗannan mawaqit inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade, domin daga zul hudayfa zuwa Makka wato tafiya ce ta kilo 450. Dan haka miƙatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowane miƙati nisa. Hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan sakamakon lada na manzon sa ya waita. To dan haka shine yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qatali ahli almadinati zul hudayfa, ya kayyade ma ƴan Madina wurin da ake kiran shi zul hudayfa ga duk mai nihin haji ko umra, to baya halatta ya ketare wannan ba tare da ya dau harami. Kenan ƴan Madina anan suna da ɗayan biyu, in ma kasancewar mutun daga gidansa kafin ya fito yayi wanka ya sanya ihraminsa, idan an zo zul hudayfa kenan anan idan aka sauka anan ne mutun zai yi niyya ta haji ko kuma umra, ko kuma mutun ya dakata in ya zo zul hudayfa anan zai sauka ya je yayi wanka ya sanya ihraminsa, lokacin da ya dawo kan abun hawansa, idan abun hawa zai motsa a wannan lokaci mutun sai ya daga muryarsa game da abin da yake nihin yi. Idan yana nihin yin umra ce sai ya ce labbaika umra, idan yana nihin tamattu'i labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj, idan yana nihin kirani sai ya ce labbaika umratan wa hajjan, idan ifradi kadai yake nihin yin haji ita kadai sai ya ce labbaika hajjan. An gane ku? Kenan mutun yana da dama guda biyu, kana iya yin wanka ka saka ihraminka tun kana cikin Madina kafin a fito, wannan kuma shine yafi sauki musamman a lokacin haji da yake akwai cinkoson jama'a. Sannan sai ya ce wali ahli shamil juhufa, wato mutanen Sham manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade musu wurin da ake kiransa da suna al-juhufa. Wato al-juhufa wata alƙarya ce wadda tsakaninta da birnin Makka wato tafiyar zango 6 ce a wancan lokaci kenan. Dan haka kenan in kamar al-safi ne na yau kilometer 183 ne daga al-juhufa zuwa wato Makka, harami na Makka kilo 183. Kasancewar ita wato al-juhufa asali alƙarya ce, Madiya da ta yi ambaliya sai ta cinye wannan alƙarya, sai ya zamanto al-juhufa yau a tsakiyar ruwan Madiya take. Illa kasancewar akwai wurin da yake dabrantar al-juhufa shine ake kiran shi Rabib. Dan haka akwai wani kuskure na wasu malamai da suka bada fatawar cewa wai ai Judda miƙati ce, tunda kasancewar al-juhufa ta koma cikin ruwa kenan mutun judda ita ce mikatan shi daga an sauka judda anan zai dau harami wannan kuskure ne kamar yanda malamai suka fadakar akan wannan kuskure judda ba mikati bace wannan muri wanda yake cikin ruwa shine wato mikati bai ya halatta mutun ya ketare in yana nihin shiga makka domin yin haji ko umra to dole kafin in yazo jufa anan zai dauki wato harami don haka kasancewar su da yawa a cikin jirgi ana sanarwa ban san ba ga jirage waɗanda suke nan alhazzai domin kai tsaye jiragen da suke tashi daga Niyar ba sa zuwa Makka kai tsaye sai an kai alhazzai Jidda wannan sai an kai alhazzai Madina sun gama ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi wasu ƴan kwanuka sun huta sannan su zo Makka amma kamar misali a lokacin umra sauran jirage da ake shiga idan an zo daidai wurin an kusa isowa suna yin sanarwa da harshen Larabci da harshen Ingilishi cewa an kusa mikati kenan duk mutumin da yake nihin yin umra to yayi niyyar daukan harami kenan wannan dama ta farko kenan a cikin jirgi kai wanka ka cire kayan da suke jikinka ka sanya ihrami ko kuma daga garin da ka taso kafin ka hau jirgi kai wanka na daukan harami ka cire kayanka ka sanya ihrami idan an hayo jirgi an zo daidai wurin an yi sanarwa sai kai niyya da an sauka Jidda sai ka nihi Makka dama ta biyu kana iya bari sai an sauka Jidda idan an sauka Jidda kenan sai ka hau mota sai ka dawo wannan wuri da ake kiran Shirabik wanda yana da burantar Juhufa sai ka zo nan kai wanka ka dau harami in yaso sai ka koma Makka dama ta uku in an sauke ka a Jidda kai wanka ka dau harami kai isa Makka amma ka tabbatar da cewa sai ka ba da fidiya me yasa saboda ka ketare mikati ba tare da ka dau harami ba mun gane ko kenan wannan shine mikati na mutanen Sham idan aka ce Sham a wancan lokaci yanki ne wanda ya hada garuruwa kamar guda hudu gari na farko shine Suriya wanda kenan a turance suke cewa Siri amma a larabci abinda ake nihi da garin Suriya ake ce kiran shi sannan na biyu akwai Urdun Urdun shine a turance suke cewa Jordani na uku akwai Lubnan Lubnan kenan ita ce suke cewa Liban sannan na hudu akwai Palestine shine suke cewa Palestine kenan waɗannan garuruwa guda hudu su ne ake kira Biladusha to waɗannan ma'abuta waɗannan garuruwa su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kayyade musu juhufa cewa bayya halatta su ketara ba tare da sun dau harami ba wanda wannan mikati na aljuhufa shi ne mikatinmu nan mutanen kenan Afrika ta yamma kamar irin su Niger su Nigeria da sauransu haka nan mutanen Masar su ma idan za su Makka ta juhufa suke bi suma wannan shine mikatinsu sannan sai yace wali ahli najdin qarnal manazil wato mutanen najd manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade musu wurin da ake kiran shi qarnul manazil suna kiran shi da qarnul manazil a wancan lokaci tare da cewa kuma ana kiran shi qarnus sa'alib shi lafazin najd dukkan wuri wanda yake tudu shine ake kiran shi najd shi ma kasancewar Najd kin wani yanki ne wurare ne tudu ne kamar kusan guda goma wanda wani bangaren yana cikin kasar Saudiya wani bangaren yana cikin Yemen wani bangaren kuma yana cikin yanki na Iraki da Sham to waɗannan yankin gaba ɗaya su ne ake kiransu kenan Biladun Najd an gane ko kenan garuruwa ne waɗanda suke kan tudu yanzu in ka dauka a bangaren Saudiya bangaren wajen Riyadh shine ake kira da Najd wani yankin yana cikin Saudiya wani yankin yana cikin Yemen wani bangaren yana cikin Iraki wani bangaren yana cikin Sham to mutanen da suke wannan yanki su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kayyade musu wato shine qarnul manazil cewa in za su je Makka da nihin haji ko umra to baya halatta su ketare wannan wuri ba tare da sun dau harami ba shi qarnul manazil tsakanin shi da harami na Makka tafiya ce ta kilo 75 kaga ai bai kai juhufa ba domin juhufa daga juhufa zuwa Makka kilo 183 to amma daga qarnul manazil zuwa Makka tafiya ce ta kilo 75
sai yace wali ahadil yamani ya lamlam, su ko mutanen Yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade musu wurin da ake kiran shi ya lamlam. A yau abinda suke kiran wurin as-sa'adiyya, amma a wannan lokaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake kiran wurin shine ya lamlam. Tsakanin shi wato da Makka tafiya ce ta kilo 92 kenan, kilo 192 tsakanin ya lamlam da Makka. To duk mutumin da ya fito daga birnin Yaman da nihin zuwa Makka domin yin haji ko umra, to baya halatta ya ketare ya lamlam ba tare da ya dau harami ba. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce hunna la hunna, waɗannan wurare la hunna wato na garuruwan da aka ambata ne, kamar yanda ita Zulhulaifa ta ƴan Madina ce, Juhufa na mutanen Sham ne, Karnul Manazil na mutanen Najd ne, Yalamlam na mutanen Yaman ne. Shine ya ce hunna, waɗannan wurare la hunna kenan, na waɗannan garuruwa ne da aka ambata. Sai ya ce wali man ata alaihinna, haka nan ga wanda ya biyo ta kansu. Kaga mu ɗan Nijar miƙatunmu shine Aljuhufa, to amma kai tsaye ba ma nihin zuwa Makka, sai mun je Madina mun yi ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da zaran mun sauka Judda kai tsaye, Judda wannan Madina muke wucewa, to lokacin da muka je muka gama ziyara a Madina, muka gama kwanukan da za mu yi, idan za mu je Makka da nihin yin umra ko haji, shin sai mun dawo Juhufa? Ba maganar dawowa Juhufa. Daga miƙatin mutanen Madina za mu dau harami. Don haka manzon Allah ya ce wali man ata alaihinna, haka nan ga wanda ya biyo ta kansu kenan. Wannan yana nuna mana sauki da rangwame na shari'a ta musulunci, inda Allah ya yi nihin kuntatawa game da mu. Ga Ubangiji ta'ala gaba ɗaya mu duk duniya sai ya kayyade mana miƙati ɗaya, duk wanda ya fito a ce dole sai ya biyo ta wannan hanya. Kaga yanzu kaddara cewa Zulhulaifa shine miƙatin, shine miƙati ɗaya wanda Allah ya kayyade. A nan ɗan Nijar in ya tashi tafiya Makka, duk wannan tafiya da ya yi mai nisa, in ya sauka Judda aiki bai kare masa ba, maimakon daga Judda zuwa Makka duka kilo ne bai wuce 70 ba, sai ka koma Madina ka yi tafiya kusan kilo 450 sannan kuma ka sake yiwu baya, inda a ce Allah ya yi nihin kuntatawa da bayinsa, da Allah sai ya kayyade miƙati ɗaya ne. To saboda sauƙaƙawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya yalwata mana miƙatin kusan biyar ke akwai, kamar yadda bayani game da cikon na biyar ke zai zo nan gaba. Sauƙaƙawa ta biyu bayan Allah ya yawaita mana su, sai Allah ya sauƙaƙa mana cewa a nan misali ɗan Nijar wanda shi Juhufa ne miƙatinsa, to in ya je Madina to ba maganar cewa sai ya dawo miƙatin su Juhufa, sai Allah ya shar'anta mana daga can zaka iya ɗauka daga miƙatin mutanen Madina. Shine sai ya ce wali man ata alaihinna, haka nan kenan ga wanda wato ya biyo ta kansu. Sai ya ce min gairi ahalihinna, wato wanda yake ba ƴan garin ba kenan, ko da ba ɗan Madina bane, ƴan hanya ta kawo shi ta Madina, yana son zai tafi Makka, kenan miƙatin mutanen Madina ya zama nashi. Sai ya ce min man arada alhajja, amma fa ga wanda ke nihin hajji awil umra ko kuma umra. Kaga anan mutumin da yake nihin zuwa Makka ba da nihin hajji ba da nihin umra ba, ba maganar daukan harami a kansa. An gane ku? In kana nihin zuwa Makka domin wani kasuwanci ko ziyarar ƴan uwa ko wani aiki ya kai ka, in dai ba nihin haji ko umra ba, to ba maganar ka dau harami, ya halatta ka ketare miƙati haka nan. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade, sai ya ce min man arada alhajja, ga wanda ke nihin haji awil umra ko kuma umra. Sai ya ce wa man kana duna zalik, duk wanda ya kasance yana zaune koma bayan harami. Wannan sauki na uku kenan, kamar yadda muka yi bayani cewa tsakanin wato Zulhulaifa da harami na Makka kilo 450. To sai ya zamanto kai akan wannan hanya kake, gidanka yana bayan harami kenan, tsakaninka da Makka duka ba a wuce ba kilo 100 in ka fito daga Madina. Shin yanzu in zaka je Makka domin nihin haji ko kuma nihin umra, sai ka koma can Zulhulaifa? Ba maganar ka koma, wannan gidanka inda kake shine haraminka, shine miƙatinka. An gane ko? kamar yadda muka yi misali a darasi da ya gabata, muka ce misali yanzu a ce tashar Agadas kenan ita ce Makka, nan kenan mu waɗanda muke kudancinta sai a ce nan kenan Turbin ita ce miƙatinmu, kenan duk wanda ya fito daga wajen gidan duwan kenan bayya halatta in zai je tashar Agadas misali da nihin haji ko umra a ce ya ƙetare Turbin ba tare da ya dau harami ba. Kenan mu kuma anan muna zaune anan makaranta, sai muka ce can za mu je domin yin haji, shin sai mun koma baya mu dauko harami ko kuma daga nan za mu yi gaba? Ba maganar mu koma baya, anan inda muke zaune kenan nan gidanmu nan shine kenan miƙatinmu. Kenan anan misali wanda gidan shi yake bayan Zulhulaifa ko wanda yake bayan Juhufa ko wanda yake bayan Karnul Manazil ko yake bayan wato Yalamlam, ba maganar cewa sai ya koma baya, kenan daga nan gidan shi kawai zai dau harami ya fara talbiya sai yayi gaba. Shine yace wa man kana duna zalika, duk wanda ya kasance kenan yana zauna a koma bayan kenan miƙati, fa min haisu ansha, manzon Allah yace daga inda yake kenan daga nan zai dau harami. An gane ko daga inda yake lokacin da ya fara bulaguran anan zai dau harami sai ya fara talbiya kawai ya isa Makka. Kaga kenan tsakanin Karnul Manazil kamar yadda muka yi bayani da Makka kilo 75, sai ya kasance kai kana bayan Karnul Manazil tsakaninka da Makka duka bai wuce kilo 20 ba, kaga ba maganar ka koma baya, daga nan tsakaninka da Makka kenan kilo 20, daga nan kawai zaka dau harami sannan ka isa Makka. Shine sai yace hatta ahlu makkata min Makka, manzon Allah yace hatta da ƴan Makka wato daga cikin garin Makka ne za su dau harami, ba maganar cewa sai sun fito bayan gari, daga nan za su dau harami kawai sannan su fara aikin haji. Kenan wanda gidan shi yake makwautaka da masallacin harami, a cikin gida kawai zai yi wanka ya sanya ihramin sa, daga ya fito sai ya fara labbaika Allahumma labbaika, sai ya je masallacin harami yayi dawafi yayi safa da Marwa, kenan in umra ce yake nihi, in ma haji ce kenan sai ya je yayi dawafi ya gama dai duk aikin da yake kansa. To dan haka wannan hadisi yana bayyana mana kenan al-mawaqitul makaniya, wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ga dukkan mutumin da ke nihin zuwa haji domin Makka wato domin haji ko umra. Wannan ko hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya kayyade mana waɗannan wurare ba dan komai ba, saboda ƙarin kimanta wato birnin Makka da darajanta shi, domin gari ne wanda yake mai alhurma. Ubangiji ta'ala sai ya shar'anta mana wannan gari, in dai muna da nihin wannan ibada haji ko umra, to tun kafin mu kusanci garin ya kamata ya zamanto mun samu nutsuwa mun shiga cikin hayyacin mu, kuma mu san menene ya kai mu. Kaga kafin ka isa garin a wannan lokaci kayi wanka ka tsaftace jikinka, ka fitar da dukkan wasu dinkakkun tufafi, ka sanya tufafi wanda yake na harami, kenan kai kanka ka san matsayinka bawa ne kaskantacce ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Wannan wanka da kai ka saka ihrami zai tunatar da kai aikin da yake gabanka, mutum zai zo a cikin nutsuwa da girmamawa, ba abin da yake gudana a bakin shi face ambaton Allah shine labbaika Allahumma labbaika, kenan girmama wannan gari da san shi da kaunar shi zai cika zuciyarka kafin ka iso. Maimakon a ce sai mutum ya zo in zai fara aikin sannan zai wani, kaga babu wani kimantawa, babu darjantawa. Yanzu misali walillahi almasalul a'la, yanzu fadar shugaba ko kuma fadar sarki, kafin ka isa fada fa, kamar misali a cikin tsarin su sarakuna mutum yake fitar da takalmi ya fara rarrahi da wasu abubuwa a tsarin su na maguzanci a wancan lokaci, a kaskance kafin ka je fadar sarki haka zaka je a yanda yake tsarin su. To akwai wata fada sama da fadar Ubangiji subhanahu wata'ala, dan haka kenan Allah ya tsara mana waɗannan wurare ya kayyade mana, duk wanda yake nihin tunkarar wannan daki da nihin haji ko umra, to baya halatta ya ketare waɗannan wurare, dole sai ya dau harami. Kenan wannan harami ya tunatar da shi ga aikin da ya kawo shi, kuma a cikin girmamawa da darjantawa da ambaton Ubangiji subhanahu wata'ala. Mu je hadisi na gaba sai mu dakata. الحديث الرابع عشر بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجهفة وأهل نجد من قرن المنار من قرن. قال عبد الله يعني ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. Wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace yuhillu ahlul madinati min zulhudaifa. Wato ɗan Madina manzon Allah yace daga zulhudaifa ne za su daukaka harami, za su daukaka murya ko kuma za su dau harami. Lafazin yuhillu anan za su dau harami domin shi lafazin al-ihlal asalin shi a larabci shine raf'us saut, wato daukaka murya. To su anan sai aka ari kalimar aka yi amfani da ita akan daukan harami. Kenan ƴan Madina idan suka zo Zulhulaifa dole za su cire dinkakkun tufafi na jikin su, su yi wanka, su daura zani, wato sannan su yafa mayafi. Kenan wannan ana magana ga maza kenan banda mata. An gane ko? Kenan abin da ya shahi kenan cire dinkakkun tufafi da sanya, wato shine zane da mayafi. Don haka kenan shine ma'anar yuhillu ana. Wannan kuma labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada, amma abinda labarin ya kunsa umarni ne. Ma'ana ƴan Madina su dau harami kenan daga wurin da ake kiran shi Zulhulaifa. Sai yace wa ahlu shami min al-juhfa, su kuma mutanen Sham manzon Allah yace su dau harami daga wurin da ake kiran shi Juhfa. Wa ahlu najd, mutanen Najd manzon Allah yace min qarn, daga wurin da ake kiran shi qarnul manazil. Abdullahi dan Umar sai yake cewa wa balagani, yace labari ya cimmu naji wasu jama'a na sahabbai suna fada anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wayu hillu ahlul yamani min yalamlam, cewa ƴan Yaman suka za su dau harami ne daga wurin da ake kiran shi Lamlam. Wannan yana nuna mana taka tsantsan na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga shi Ibnu Umar iya abin da yiji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan wurare uku, na hudun biji ba da kunnan shi, amma yaji daga wajen wasu sahabbai. Maimakon ya dunkule ya kwatsa gaba ɗaya sai yake cewa sai ya ware iya abin da yiji. Wanda bai ji ba shine sai ya ce wa balagani, yace labari ya cimmu an fada an ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su ko mutanen Yaman wato za su dau harami daga wurin da ake kiran shi Lamlam. To akwai cikon na biyar. Cikon na biyar shine wanda a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda mutanen Iraki wato sun zo wajen Umar suka fada masa, suka ce ya amiral mu'minin, suka ce masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Najd ya kayyade musu qarnul manazil. Suka ce mu kuma qarnul manazil ya riga ya baude daga garuruwan mu, in muka ce sai mun je qarnul manazil zamu dau harami zamu wahala kwarai. Suka ce ya amiral mu'minin ka nuna mana wurin da ya dace. Umar ya ce musu ku je ku diba wurin da yake daidai da qarnul manazil, kenan wurin da yake setin shi kenan yake da brantar shi. To wannan wuri ku kayyade shi bayya halatta ku ketare ba tare da kun dau harami ba, shine zatu irq. To wannan miƙati kasancewar tuntuni dama hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya nuna qarnul manazil shine da mutanen Iraki. To Umar Allah ya kara masa yadda a irin muwafaqar da Allah ya masa su da yawa, Umar zai yanke hukunci, hukuncin da ya yanke sai ya yi dace da Al-Qur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan wuri da ake kiran shi zatu irq, wannan shine miƙati na biyar wanda mutanen Iraki baya halatta su ketare wannan wuri ba tare da sun dau harami ba. Bugo da ƙari kuma wannan hadisi yana nuna mana alama daga cikin alamomi na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da yayi bayani ya kayyade waɗannan wurare, ba a je ba ko aka yake su suka zamanto daululi waɗanda suke da musulunci, ba ɗayan da aka je aka ci. Domin ita ƙasar Sham a zamanin Abubakar Allah ya kara masa yadda shine ya tura runduna ta Usama aka je aka yaki birnin Sham, aka fitar da Rumawa, aka maida ta daula ta musulunci. Haka nan Umar lokacin da ya zamanto khalifa ya ci gaba da yakar wato Rumawa a birnin Sham, duka ya fitar da su. Haka ita ma Yaman sai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka buɗa ta. Haka nan dukkan waɗannan yankuna. to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda zai zo gaba ne ya bada labari ya kayyade kafin daulolin Abu Dasa su zama to dauloli na musulunci to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kayyade a takeice dai waɗannan sune almawakitul makaniya ga duk menihin haji ko umra to baya halatta ya keta rasu ba tare da ya dau harami ba dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم